sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalol da kuma Niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke binnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau 10 ga watan Disamba da ta kasance ranar mutunta 'yancin dan Adam ta duniya. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
To alheri, a yau Litinin ne shugaban Faransa Emmanuel Macron zai wa kasa jawabi a matsayin martani ga zanga-zangar da ake kira Yellow Vest. Kana China ta kalubalanci kama 'yar kasarta shugaban kamfanin Huawei wadda aka kama a Canada da Amurka take nema a miƙa ta domin a mata shari'a a nan Amurka. Haka hukumar asusun raya noma ta ƙasa da ƙasa, wato ta Majalisar Ɗinkin Duniya kenan IFAD a taƙaice, ta ce za ta zuba jari a Zimbabwe a karon farko bayan shekaru da dama.
Kanin labaran kenan. To yayin da ake bukukuwa da kuma gudanar da ayyuka a wannan rana ta mutunta 'yancin bil'adama ta duniya, masu kula da lamura na cewa akwai sauran aiki a nahiyar Afirka bisa dalilin cewa
inda aka ci gaba mafi yawanci kasashen Afirka dukansu kowane ɗaya ne zaka samu inda babu demokradiya, tashin hudu wannan ci gaba ne, amma kuma akwai kurakurai inda har yanzu akwai kingin zomo kaba.
To sai ku kasance tare da mu domin jin wannan zomo da har yanzu yake cikin kaba. Muna kuma da rahoto kan wani ci gaba da aka samu a jamhuriyar Niger da ya shafi damawa da mata inganta rayuwar al'umma. Sai kuma shirin ciki da gaskiya na Sarfilu Hashim Gumel kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai. Mai karatu Baba Yakubu Makeri. A yau Litinin ne shugaban Faransa Emmanuel Macron zai yi wa ƙasa jawabi a matsayin martani ga masu zanga-zangar da ake kira Yellow Vest, wanda suka shirya zanga-zanga wato gagaruma a faɗin ƙasar a ƙarshen mako. Kafin jawabin da zai yi da yammacin yau Litinin, Macron na shirin ganawa da jami'an ƙungiyoyin ƙwadago na ƙasar da 'yan majalisu da kuma 'yan kasuwa domin tattaunawa akan martanin da zai yi ga zanga-zangar wanda ta mamaye ƙasar a lokacin hutu. Ma'aikata a faɗin ƙasar a jiya Lahadi sun kwashe sharan duwatsu da masu zanga-zangar suka jifa da su, da kuma motoci da aka ƙona da shagogi da aka lalata su a ƙarshen mako. Tun da safiyar Lahadi ne ministan harkokin wajen Faransa ya yi kira ga shugaban Amurka Donald Trump kada ya tsoma baki a cikin siyasar Faransa, biyo bayan wani saƙon Twitter da shi Trump ɗin ya aike a kan zanga-zangar makonni a Paris. Ya ce ba ma tsoma baki a cikin siyasar Amurkawa na cikin gida, kuma muna son kowa ma ya yi haka, in ji ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian, yana faɗa wa wata gidan talabijin na Faransa da ake kira LCI. Mutumin da ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai naɗa sabon shugaban ma'aikatan ofishinsa yana shirin barin babban aikinsa a fadar White House. Rahotanni na cewa Nick Ayers, shugaban ma'aikatan ofishin mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence, yana shirin ajiye aikinsa a ƙarƙashin wannan gwamnati a ƙarshen shekara. Trump dai ya ce yana neman mutumin ne da zai yi aiki a fadar White House aƙalla nan zuwa lokacin yaƙin neman zaɓen shekarar 2020. Yanzu da Ayers yake kauce ma wannan aikin, rahotanni dai na cewa shugaban ƙasar dai na duban yiwuwar bada wannan aiki ga sakataren Bethel Mali Steve Munchin da daraktan ko kuma daraktan ofishin kasafi na kuɗin ƙasar da ake kira Mick Mulvaney, ko kuma wani mai ra'ayin mazanjiya ɗan majalisar Republican da ake kira Mark Meadow a matsayin sabon ma'aikacin ofishinsa. China ta baiwa jakadar Amurka da ke Beijing takardar sammaci a jiya Lahadi domin bayyana kalubalantarta ga kama 'yar China nan shugaban kamfanin fasaha a Canada da Amurka ta nemi a miƙa ta domin ta mata shari'a a nan Amurka akan zarginta da yin damfara. China ta kira kama min wanzu babbar jami'ar kuɗi a katafarin kamfanin nan na sadarwa na Huawei da wato mummunar al'amari kuma tana kira ga Amurka ta soke batun mika ta bisa zargin karya dokokin da ita Amurka ta kafa wanda ya hana yin kasuwanci da ƙasar Iran. Mataimakin ministan harkokin wajen China Li Yujian ya gayyaci jakadar Amurka Terry Branstad na wato bayan ya gana da jakadar Canada da ake kira John McCallum domin kalubalantar kama Meng bisa bukatar da Amurka ta yi a filin saukan jiragen sama a Vancouver a ranar 1 ga watan Disamba. Ma'aikatar harkokin wajen China ta faɗa a cikin wata sanarwa da Li ya faɗa wa Branstad cewa abinda Amurka ta yi babban take doka ne kuma take ƴancin ƴar China ne kuma al'amarin yayi matukar muni. China ta yi kira ga Amurka ta gaggauta daukar matakan inganta kulakulai da ta yi akan wannan batun kuma ta janye takardan kama ƴar ƙasar China. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Hukumar asusun raya noma ta ƙasa da ƙasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya IFAD a takaice ta ce ta kimsa ta zuba jari a Zimbabwe a karon farko tun bayan shekaru da dama. Hukumar IFAD ta kai ziyara a Zimbabwe kuma ta kyauta zato za ta farfado da sashen noman ƙasar bayan shekaru da dama da ta ƙi yin hakan. A shekarar 1999 asusun raya noman na ƙasa da ƙasa da ya tallafa wa fara wani aiki na noman rani mai girman kimanin kilomita 120 a gabashin birnin Harare. Al'ummar yankin sun ce wannan aikin da ya taimaka wa rayuwarsu wurin samar da abinci da kuɗin shige da kuma aikin yi. Hukumar IFAD ta ce ta ware sama da dala miliyan 41 domin taimakawa aikin noman rani tsakanin shekaru uku a cikin wannan lokacin da aka samu daidaituwar al'amura a Harare. Shugaban IFAD Gilbert Hongo ya yi bayani yana cewa
when we have to suspend a country, be it Zimbabwe or any other country, is very, very painful.
Yace idan muna kokarin mu dakatar da wata ƙasa a cikin wannan shiri ko Zimbabwe ne kuma wata ƙasa ta daban ne, abin damuwa ne ƙwarai da gaske. To amma ya kamata su ma ƙasashen san cewa muna da kuɗi da zamu yi mu yi hakan. Wata mace mai juna biyu tana cikin 'yan Isra'ila guda bakwai da suka ji rauni a wani harbi a wata wato da ake zaton wata motan Falasɗinawa ne suka kai wannan harin a wajen sansanin Yahudawa da ke yammacin kogin Jordan. Wata motar Falasɗinawa da ke shigewa ne ta yi harbin a kan fararen hulan Isra'ilawa da ke tashar bus, inji wani sojan Isra'ila ya faɗa a jiya Lahadi. An ce matar mai juna biyu tana cikin mawuyacin hali, kana mijinta kuma ya samu ƙaramin rauni. Rundunar Isra'ilawa da ke wurin sun buɗe wuta akan wannan motar kuma suna nan suna neman maharin. Mummunan halin da aka kai wa Isra'ilawa a yammacin kogin Jordan shine na ranar 26 ga watan Nuwamba a lokacin da wani ɗan Falasɗinu ya hau sojojin Isra'ilan da mota kuma ya raunata uku a cikinsu, amma daga bisani sojojin Isra'ilan sun kashe maharin.
To a gaida Baba Yakubu Magiri da karanto labarai. Soma da labarin buɗe taskar hotonnin namu a jamhuriyar Niger, inda masarautu suka fara shigar da mata a harkokin kulawa da al'umma tare da basu mukaman sarauta, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Haruna Maman Bako ya haɗa mana.
Bayan masarautar birnin Kwanni ta naɗa ta tajarumar da ake ɗaukar da sunan tambara, maraɗi, lela da dogarawa duk sun bi nata sahun. Sai gashi ita ma masarautar garin Nobi da ke cikin gundumar Malbaza a cikin jihar Tawa ta kira bikin naɗa ta tajarumar, inda manyan ma'aikatan wannan ƙasar da sarakunan gargajiya da ministan da ke kula da kasafin kuɗi na ƙasar a ƙarƙashin ministan kuɗi Muhammad Judo Ahmed da shugabannin gundumomi da ƴan majalisun dokokin kasar Niger da magajin nan gari da gwamnatin jihar Tawa Musa Abdurrahman tare da ƴan siyasa sun bare zuwa garin na Nobi domin halartar nadin jarumar wannan masarautar da ta yi fice a karni biyu da suka gabata wajen yaƙe-yaƙe musamman irin gumunguma zadda wannan masarautar ta yi da turawan mulkin malukiya da suka kutso a jamhuriyar Niger. Madam Hadiza Mabruk matan ministan cikin gida Bazoum Muhammad Bugu da Kari shugaban jam'iyya mai mulki a jamhuriyar Niger PNDS tarayya ita ce ta samu wannan matsayin tayiwa muryar Amurka bayanin nata farin cikin
cikin da sun ka bani sun ka nada ni tambara ina musu godiya mataka ina ma duk ƴan uwan shi da abukan arziki da ƴan uwana duk wanda sun kai deplacement suka zo nan ina musu godiya kwarai
ya mata dai na ci gaba da nuna gamsuwar su a jamhuriyar Niger game da yanda sarakunan gargajiyar da ke janyo su domin damawa da su kamar yanda jarumar masarautar Illela Umani cewa da madam Beti Umani tambara Illela Umani ta yi mini karin bayani
mu ba mu da matsalan adama da mata dan kowa ya san magajin ne na saraki na mutum lokacin su a gabba ko tasuwa da sun kai sun san da mata sun abin ataka a gani mata suke shirya masu tahiya yaki mata suke bada horo suke cewa ga inda ya kamata abi kuma mata su ne a gaba in ma za asawa a bar yaki kenan bai kamata ba amince da wurin mata cikin tahiyar sarautar galgajiya har gobe babu sarkin da zaka lalabuwa ya zamanto bai da mashawarci a kusa gare shi
shin wacece ke iya zama jarumar masarauta cewa da tambara ita ce tambayar da na yawa honorable Hajiya Rabi yar mai fada tambarar birnin Kwani da ta halarci wannan bikin
yanzu kasar Niger sarakunan gargajiya sun gane muhimmancin mata a cikin gundumar su dukan su kenan kamar promotion de la femme ne je ne sara dan ita tambara kamar muryar mata ce muryar mace ce duk sha'anin da ya tashi cikin kasa za a shawarci mace ita ko mace za ta bada zance dan gishirinta kuma da sarkin Kwani darajar ta mata shine ƴan uwan shi sarakuna suka nan suka bi sahun shi
wannan guguwar damawa da diya mata a cikin masarautun ne na jamhuriyar Niger na shirin kama sauran gidajen sarautar ganin irin bukin da ake yi wajen nadin matan a mukamin tambara da irin mutanen da ke kwashikewa daga ko'ina a cikin kasar kamar yanda ya wakana a garin Nobi albarkacin nadin tambara madam Bazoum Muhammad Hajiya Hadiza Mabruk a garin Nobi Haruna Mamman Bako na birnin Kwani sashen Hausa na muryar Amurka daga Nobi a jamhuriyar Niger
haka yake to yau ake cika shekaru 70 da rattaba hannu akan yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta mutunta ƴancin dan adam wakilin musulmin mun barma yayin nazarin ci gaban da aka samu da kuma wannan yunkuri da kalubale da ke tattare da shi ga kuma rahoto da ya hada mana
a shekarar 1948 ne kasashen duniya suka rattaba hannu akan wata yarjejeniyar amincewa muhimman haƙoƙin dan adam bayan lura da ukubar da jagoran jamusawan wancan lokaci Hitler ya gana wa abokan gabarsa a zamanin yakin duniya na biyu saboda haka ranar ta 10 ga watan Disamba ke zama wani lokaci na bitar halin da ake ciki a fannin ƴancin dan adam sai dai shekaru 70 bayan shan wannan alwashi har yanzu ana fuskantar jan kafa a wannan fanni a nafiyar Afirka inji maga takardar hukumar kare haƙƙin dan adam ta CNDH mai shari'a Ahmadu Alishi na Kurgeni
inda aka ci gaba mai yawanci kasashen Afirka dukansu ko wani daidai ne zaka samu inda babu demokradiya tashin hudu wannan ci gaba ne amma kuma akwai kurakure inda har yanzu akwai kingin zo muka ba tunda zan ka doka kamar bisa abin da ya shahi inci na jama'a na su wada albarkacin bakin su akwai matsala in ka doki inci na wajen yin jerin gwano akwai matsala inci na a karanta da mutum yayi karatu ya samu ilimi ko na baki ko na nasara akwai matsala kiwon lahiya shi ma akwai matsala
matsalar tsaron da aka shiga a kasashen da ke fama da hare-haren ta'addanci a yau na daga cikin matsalolin da suka hana wa jama'a morar ƴanci da dama
ba mu jima ba da muka dawo daga jifa lalle gwamnati da jami'an tsaro alhamdulillah suna kawo nasu kokari amma akwai kingi ga kuma yanzu in ka dauka nan wajen jaha ta Talabiri da hammatawa ita ma abun ya fara kai mata wannan duka yana tada mu hankali sosai to muna fata abin da muke fata a samu a ci kan wannan matsalar tsaro. Tunda ƙasa ba ta ci gaba idan babu tsaro ga zaman lahiya.
Binciken hukumar kare haƙƙin dan adam ta CNDH a wasu yankunan karkara yayi nuni da cewa ana toye haƙƙin makiyaya a wurare da dama a nan Nijar.
Suka garanta an kece daji maɗin shi da kilo 30 kuma tsawon shi da kilo 50. Sai mutum guda ne an kewaye da giriyaji kuma an kawo mutane masu tsaro da bindigogi. Makiyayi ba ya da inci ya shigo da dabbobin shi ya sha ruwa. Ga kuma rijiyoyi na an gina. Mai doka ta ce ko ka gina rijiya baka iya hana wani bawan Allah ya zo shi yayi amfani da ita. Amma akwai kuɗaɗe ƙanana da zai baka domin ka
garkame ɗan ƙasa ba tare da wata ƙwaƙwarar hujja ba. Wani bakon al'amari ne da kungiyoyin fafutuka suka ce yana neman samun gindin zama a wannan ƙasa. Saboda haka suka lashi takobin yakar wannan ɗabi'a daidai da abin da doka ta tanadi. Malam Musa Cangari shine sakataren kungiyar Alternative Espace Citoyen.
Yanzu kaman dubi ga gani abokan mu na da magana. Yanzu a kwanan na akwai wanda ya hutu bayan wata 8 aka ce bai da laifi. Dan an huddo shi sai ka yi wurin su ma suna cewa ai shari'a Niger ta sake shi.
Shagulgulan ranar ta bana sun ta'allaka ne wajen kiraye-kirayen al'ummomin duniya akan bukatar su tashi tsaye don kwatar yanci. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da agogoma na Washington ke cewa karfe 12:16 na asuba. Yanzu kuma gasar filu Hashim Gumel da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu bin wannan shiri na ciki da gaskiya idan ba ku manta ba. Makon jiya mun ji karshen bayanin mai binciko kuɗin da aka karkatar na gwamnati Dr. George Obo wanda ya bankaɗo fiye da naira biliyan 400 amma kuma bai samu nasarar samun ladaran kwarmato na kashi 5% da gwamnatin shugaba Buhari ta yi alƙawarin bawa wanda ya gano kuɗin haram ba. Maimakon haka ma sai da ya fuskanci tsarewa a ofishin jami'an tsaro na DSS. Kamar yadda muka alƙawari za mu kawo aƙalla yadda masu kwarmato biyu suka faɗa garari a Najeriya. Wannan mako za mu leƙa ma'aikatar kasuwanci da masana'antu inda director a ma'aikatar barista William Captain Amuga ya yi mana bayanin yadda ya ce tsayin dakar da ya yi na rika tura kuɗin shiga na ma'aikatar asusun bai ɗaya da gwamnati ta shigo da shi domin rage sata. Ya sanya a kulle ofishinsa da kwaɗo baya ga mayar da shi ofishin shugabar ma'aikata don ta sauya masa wajen aiki. Mr. Amuga ya ce yanzu haka ya share wata 7 yana kai komo tsakanin ofishin shugabar ma'aikata da ma'aikatar kasuwanci da masana'antu ba tare da an dawo da shi ofishinsa ba. Ku biyo mu don jin zantawa da wannan director da ya kai shekaru aƙalla 31 na aikin gwamnati.
William Captain Amuga ni kuma ma'aikacin gwamnati ne a ma'aikatar cinikai na tarayya. A matsayin director ne kuma ina kula da hukumar rajista na cinikayya da kayayyaki wanda aka kira shi ko a ƙasa ko da wayansu services da ake rendering.
Akwai abin da suka faru waɗanda suka shafe ka suka shiga kafar labaru. Yanzu ka samu wani lokaci ma baka ma'aikatar. Shin ko za ka yi wa masu sauraro bayanin menene ya faru da kai a wannan ma'aikatar a matsayinka na director?
Eto, na fara rikon wannan department ana ce da shi trademarks. A commercial law department, wato muna dealing the registration of trademarks.
Register na alamu na kasuwanci na kaya.
So, watan 10/2015 a lokacin nan gwamnati tana kan aiwatar da wannan policy na TSA.
Ma'ajiya ta bai daya kenan.
Yawa, ma'ajiya ta bai daya. To, mu aikinmu ya shafi karban revenue bisa ga aikin da muke muna karban revenue. To, a lokacin nan akwai wasu consultant wanda aka nada su kira mana website wanda za a dinga application. So, a cikin yarjejeniyar da aka yi ba maganan karban revenue. Amma mun waye gari muka samu su wannan consultant din suna karban revenue. To, a lokacin nan da gwamnati ta zo da majiya bai daya, muka tarar su ba su biyayya da wannan dokan da gwamnati ta yi. To, a matsayina na head of department, na rubuta musu na ce su dakatar da wannan abun kafin nan mu samu umurni daga wurin gwamnati yanda aikin su zai daidai da wannan ma'ajiya na bai daya din. Bayan da na musu wannan rubutun, kwana biyu bayan wannan sai permanent secretary sai ya kira ni ya tambaye ni wa ya bani izini yi musu wannan rubutun, in janye shi. To, ya zama umurni gare ni dole a matsayina na ma'aikaci dole in janye wannan rubutun. Amma na ce mishi shi ya sa hannu cewa shi ya bani wannan umurni akan cewa in janye.
Wato, shi babban secretary na ita ma'aikatar ciniki da masana'antu.
Haka ne. Ya janye shi daga baya tunda ya kwabe ni akan cewa ban nemi izinin shi ba. Na ci gaba da jan hankali akan wannan kurakuran ta wajen rubuce-rubuce da na yi wa ma'aikatan da kuma a cikin meeting da muke yi na management, wanda tare da minista ma muna yi, na bada bayani akan cewa wulele wannan abun da ake yi na karban kuɗi revenue na gwamnati wanda ya saba wannan majiya na bai daya ba daidai bane, a yi gyara a wurin nan. Ba saurare ni ba har.
Wato, akwai a baya kafin mu wuce wani waje inda ba mu yi cikakken bayani ba, a lokacin da shi babban sakatare na wannan ma'aikata ya ce ka janye maganar da kai wa'annan ƙwararru masu wannan aikin, sai ka ce masa to shi ya rubuta da hannunsa ya ce shi ne ya ba da wannan umarnin. Shin ya rubuta?
Rubutun ne na yi na bashi ya sa hannu akan cewa umarnin da ya bani kenan, ya sa hannu. Shi permanent secretary ya sa hannu.
Ni sunansa permanent secretary, babban secretary na ma'aikata.
Okay, a lokacin Aminu Bisalla shi ne muka yi wannan maganar da shi.
Yanzu yana wajen ko ya yi ritaya?
A'a, an canja masa wurin aiki.
Yawa, kuma muna ji ci gaba da bamu labari.
Yawa. To, daga nan na yi report ma management, na yi report ma minister a rubuce, daga baya aka kai report wa EFCC da ICPC da Presidential Committee on Continuous Audit da Committee on Presidential Committee on Recovery of Government Funds and Property. Duka an kai report a wannan wuraren. Duk wannan matakin da nake daukawa, ashe ban sani ba. Su management abun bai musu dadi ba, musamman ma minister shi bai so wannan ba.
Shi Okechukwu Elenama
sai ya soma daukan mataki ba cire ni daga matsayina. To, sun yi yunkurin haka a 2016 a wajen watan 6. To,
wato, ya nuna kamar kana daukar wasu matakai da suke neman canza musu abubuwan da suke so su yi a ma'aikatar.
To, a fahimta na abin da yake faruwa a department ne ya yi musu daidai, wanda ni a gani na kuma ya saba dokan da gwamnati ta zartar. Shi yasa suka ci gaba da neman yadda za su kawar da ni a wurin. A 2016 nan da suka yi yunkuri, sai ma'aikata suka tashi suka ce abin da ake min ba daidai ba, sai suka janye su kuma a lokacin ba su yi nasarar wannan ba. Suka ci gaba da yi sai 2017.
Wato, bara kenan.
Bara. Sai labari ta yi so mun wai minister yana kaiwa da kawowa a office na head of service akan a zo a cire ni a kai ni wani wuri. To, tsarin aiki namu a civil service ba a kai mu ko'ina. Akwai irin ma'aikata haka wanda su aikinsu wuri ɗaya ne za su soma wurin har su kama aikinsu, ba a canza musu wurin aiki, suna nan da yawa. To, hakan namu yake. Ba hurumi da head of service suke da shi su ɗauke ni daga inda office ne yake zuwa wurin.
Saboda yanayin kwarewar aikinka ta shafi wannan ɓangare ne na harkar cinikayya da masana'antu.
Hakan nan ne. To, da kuma koron da muka samu ya daidai saboda wannan aiki, wanda kuma wannan aikin kuma baya samuwa wani ma'aikata babban da wannan wurin. Yawwa. So, shi yasa mu zaune ne wuri ɗaya ne har mun gama aikin a gwamnati. Labarin nan ta zo mun a watan 10/11 kenan na baran nan. Bayan sati biyu da na ji wannan abun, sai na ji aka kira ni a office na permanent secretary cewa ga takarda nin an sa cewa an sake mun wurin aiki. Mun koma office na head of service. Hikenan.
a tsarin aiki in abu da aka yi maka ba daidai ba dole kana da dama ka rubuta ka faɗi hujjojinka wanda ya nuna cewa wannan abu ba daidai ba. Na yi rubutu na ba head of service na ce mata a tsarin aiki ba a canja mana wurin aiki in ba dai mutum ya laifi ba. Da na gama rubutun nan sun duba
ita Winfred ita Oyo
kenan.
Na wato tambayatawa shin wannan takardar daga ofishin ita Oyo ne ya fito ko daga ma'aikatan ne aka rubuta?
Daga office na head of service Winifred Oyoita daga office din ta ne ya fito akan cewa canja mu aiki
bayan ita ko in ce minister ko ma'aikatar sun kai kara cewa ba sa son su ci gaba da aiki da kai.
Yawwa haka ne kamar yadda da zan ke fadi minister ne ya matsa akan cewa dauke ni a wurin. So shine wannan takardan ya fito
saboda dage wanda kai kace kai kuma dole sai ana yin amfani da asusu na bai daya ba wasu asusu na daban-daban a wannan aikin.
Yawwa saboda dage wanda nayi akan wannan cewa lallai umurnin gwamnati akan cewa asusu guda daya ne a Central Bank ba Commercial Bank wanda za ta rike kudin gwamnati ko na second daya ko na dakika guda daya ba a so a fahimta na umurnin da gwamnati suka bayar. To saboda dage wannan ne su minister da shike ba su son haka in tsaya din shi yasa suka nemi su kawar da ni.
Bakin abin da ya samu kenan a yau sai a biyo mu cikin shirinmu na makon gobe domin jin wani sabon shirin. Yanzu amaradin Nasira da Mele Kaya, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla gaida Sarfilu kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Yau Litinin ne shugaban Faransa Emmanuel Macron zai yi wa ƙasa jawabi a matsayin martani ga masu zanga-zanga da ake kira Yellow Vest wanda suka yi shirya zanga-zanga a faɗin ƙasar baki ɗaya a ƙarshen mako. Kafin jawabin nasa na yammacin yau Litinin, Macron na shirin ganawa da jami'an ƙungiyoyin ƙwadago da 'yan majalisu da kuma 'yan kasuwa domin tattaunawa akan martani da zai yi akan wannan zanga-zangar da ta mamaye ƙasar a lokacin hutu. Mutumin da ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai naɗa sabon shugaban ma'aikatan ofishinsa yana shirin barin babban aikinsa a fadar White House. Rahotanni na cewa Nick Ayers, shugaban ma'aikatan ofishin mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence, yana shirin ajiye aikinsa a ƙarƙashin wannan gwamnati a ƙarshen wannan shekara. Trump ya ce yana neman mutumin da zai yi aiki a fadar White House aƙalla nan da zuwa lokacin yaƙi neman zaɓen shekarar 2020. China ta baiwa jakadar Amurka a Beijing takardar sammaci a jiya Lahadi domin bayyana kalubalantarta ga kama 'yar China nan, shugaban kamfanin fasaha a Canada wanda Amurka ta nemi a maida ita domin a mata shari'a nan Amurka wanda ake zarginta da yin damfara. China ta kira kama Meng Wanzhou, babban jami'ar kuɗi na katafarin kamfanin sadarwa na Huawei, da mummunar al'amari, kuma tana kira ga Amurka ta soke batun miƙa ta bisa zargin karya dokokin da Amurka ta ce ta kafa domin hana yin kasuwanci da ƙasar Iran. Hukumar asusun raya noma ta ƙasa da ƙasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira IFAD a taƙaice ta ce ta kimtsa domin zuba jari a Zimbabwe a karon farko tun bayan shekaru da dama. Hukumar IFAD ta kai ziyara a Zimbabwe kuma ta kyautata zaton za ta farfaɗo da sashen noman ƙasar bayan shekaru da dama da take yin hakan. A shekarar 1999 asusun raya noman na ƙasa da ƙasa ya tallafa wa fara wani aikin noman rani mai girman kilomita 120 a gabashin birnin Harare. Al'ummar yankin dai sun ce wannan aikin ya taimaka wa rayuwarsu wurin samar da abinci da kuɗin shige da kuma aikin yi.
Bakin shirin baki daya sai kuma nan da sa daya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na haske. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makiri da ya taya ni karanto labarai da kuma Malam Sidi da har haɗa shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri. Kafin mu yi sallama, bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Alhaji Ibrahim Usman Jibrin, ministan muhalli na Najeriya, wanda domin zaben da masarautar Nasarawa ta yi mashi na zama sabon sarkin Nasarawa na 13. Allah ya taya shi riko ya kuma sa a gama da jama'a lafiya. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa, hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma sharhi a wayoyinmu a kuma shafinanmu na Facebook da Twitter. Yanzu a madadin kowa da kowa alheri, ke muku fata alheri.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.